www.ausaedown.com.ng.
Canada.
Waya wishani ma farkina zaza maga suka tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma waya wishani ma farkina zaza maga suka tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma Nagara bincikina na tashi gangaki ba kuma waya wishani ma farkina Gengai kizagi ni nje daga kima wai sai a bacci ba jin zantukan ki na saba maganin ki na saba ban shin jikin ki na saba cikin mafarkina to ya zana ganki zahiri kici da ni kuma bai ke gano ba a gannar ki na gano ni ba na ganin saba kina ji kina da alƙawarin da kikai mini cikin mafarkina da Allah tare kike sai gobe karki kyautar zube wai yaushe ne mafarkina zan zama ga cikin tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma wai yaushe ne mafarkina zan zama ga cikin tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma Na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma mun kulla alƙawar zani aure da ni da ke kin san ba zana rayuwa ba biki ba aguni na san ko da da rai cikina ba anin sacin da ni kin san ni ke kadai da ke buɗi ba biki ina zani maza ce ki sani mi zani zaki dauke ni Dai baza ki aure da baturi ma bazan ya aure ba wai yaushe ne mafarkina zan zama ga cikin tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma wai yaushe ne mafarkina zan zama ga cikin tunani na na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma
ausaedown.com.ng
Na kara bincikina na tashi gangaki ba kuma ¶¶